sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan sabon shiri yau Juma'a 10 ga watan Yuni shekara ta 2022 a wannan shiri na hantsi. Da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Niger, Nigeria, inda jam'iyyar YPP ta sanar da dan takararta na gwamna. Sai kuma jihar Borno, inda rukunin farko na mahajjatan bana za su tashi. Muna kuma da rahoto kan karar da wani lauya mai zaman kansa ya kai a jihar Kano. Yana kalubalantar gwamnatin jihar domin hana zirga-zirga na sa'o'i kowace Asabar ta ƙarshen wata. Kamar kowace ranar Juma'a, Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi, yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Russia ke fatan karɓewa, bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin ƙasar Kiev. Ta hanyoyi da dama an yanke shawarar makomar Donbas ɗin ma a can, da Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na bidiyo na daren ranar Laraba ga 'yan ƙasar. Dakarun Ukraine sun yi ikirari jiya Alhamis cewa sun ɗan danna a faɗan da ake fafatawa a kan titi a Severodonetsk, amma sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai don lalata manyan makaman Rasha. Ɓangarorin biyu sun ce sun yi asarar ɗumbin rayuka. Hukumomin Najeriya na zargin ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce, inda aka kashe mutane 40, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke Owo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar, daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi, yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. Mun iya ganin sawun ISWAP a mummunan harin da aka kai a Owo, kuma mun ba zama nemansu. Jami'an tsaro suna kan hanyar nemansu, kuma za mu gurfanar da su gaban kuliya, Arebisola ya shaida wa manema labarai a Abuja babban birnin ƙasar. A baya dai hukumomin ƙasar ba su yi umarni ba game da ko su wane ne ko kuma dalilinsu na kisan. Muna tafa da ƙarin bayani bayan labarai. A wani labarin kuma, har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 32 a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan bindigar sun kai hari ƙauyuka 4 a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Yankin Kajuru na ta tazarar kilomita 230 daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mazaunin garin Monday Solomon ya ce maharan sun kwashe sawoyi daga ƙauye zuwa ƙauye kafin su tafi. Rashin kyawun layin sadarwa ya janyo tsaiko ga mazauna yankin daga kai rahoton har-haren, kamar yadda aka saba gani a sassan arewacin Najeriya. Labarin kashe-kashen da aka yi a jihar Kaduna na zuwa ne jim kaɗan bayan an kashe fiye da mutane 30 a wani hari da aka kai a cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar.
Tauka da Ainisa nan gaba kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Niger, inda jam'iyyar YPP Young Progressive Party a Najeriya ta tsaida Malam Umar Aliyu Larat domin yi mata takarar neman mukamin kujerar gwamna a jihar a babban zaben shekara ta 2023. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ƙarin bayani.
Jam'iyyar YPP wato Young Progressive Party a Nigeria ta zabi Malam Umar Aliyu Larat domin yi mata takarar neman kujerar gwamna a jihar Niger a babban zaben baɗi da ke tafi idan Allah ya kai mu. Shugaban jam'iyyar ta YPP a jihar Niger, Honorable Zakariya Adam Muhammad, ya ce sun bi ka'idoji da kuma cancanta wajen zaben wanda zai yi ma jam'iyyar tasu takara sabanin manyan jam'iyyun kasar wato APC da PDP da aka yi zargin sun yi amfani da mahaukatan kudade wajen baiwa masu zaben yan takara a matakai daban-daban.
Yakinin da muke da shi ne shi talaka ne, kuma talakawa sun san irin abun da ake ji. Wanda yake talaka ya san ciwonka, shi ya kamata ka kawo din ya taimake ka saboda ya san meye zai yi dan ya taimaka maka. Ba wanda ya zo ya tana gani ya taso da kudi yana da kudi bai ma san wahalan talaka ba, shikila bai ma taba san shan wani wahala ba rayuwarsa, sai ya zo kai ya ce zai na da kudi saboda haka zai zuba mutane an mai da mutane kaji za zuwa musu abinan dawa don dai a tsanta a nan a sanna a kama su. Mu abin da muke da shi na aqidar jam'iyyar nan na Young Progressive Party wato YPP a Niger State ba jam'iyya bane wanda zamu zo mu ce wai saboda wani ya kawo kudi zamu zabe shi bane, a mukan duba ne waye ya cancanta.
Wasu daga cikin mahalarta taron tsaida dan takarar na jam'iyyar ta YPP sun bayyana dalilin su na amincewa da wannan dan takara da suka tsaida.
Sunana Mahmud Lawal Murshid, mun gamsu da shi ya wakilce mu a matsayin dan takararmu na nan ina gwamnatin jihar Niger.
To kuna da kwarin gwiwa za ku samu nasara?
Haba, muna da kwarin gwiwa sosai cewa in Allah ya da Allah zai ba mu nasara.
To sunana Usman Muhammad Mafa, mun gamsu da shi sosai don muna tare da shi mun san shi. Mun san abin da in Allah ya ba shi dama zai iya yi. Mun san yadda kasanmu yake ciki, kuma mun san insha Allah gudunmuwa da in Allah ya ba shi dama zai ba da gudunmuwa na jihar ci gaba sosai.
Dan takarar dai Umar Aliyu Larat ya ce yana da kwarin gwiwar fafatawa a babban zaben.
Kuma muna neman taimakon Allah da cewa Allah ya ba mu nasara kan wannan lamari din nan, kuma mu zo mu kasance mutane masu ma jama'a hidima.
Batun siyasa yanzu ana iya cewa takara sai da kuɗi. Kana da kwarin gwiwa da zaka samu nasara in aka yi la'akari da wannan ban?
To gaskiya kamar yadda muka gani a kwana biyu din nan, musamman tun lokacin da aka fara primary election, zabe ya zama kuɗi. In ma baka da kuɗi ba za ka iya fitowa da ka zai kai zabe ba. Amma abin da mutane kamata su gane shine cewa duk wanda ya kashe kuɗin shi yanzu nan a wurin neman zabe, to abin da yake gaya muku shine cewa ya gama siyan kuku.
A yanzu dai wannan jam'iyya ta YPP ita ce jam'iyya ta uku bayan APC da kuma PDP da suka tsaida yan takararsu a bayyane domin neman mukamin kujerar gwamnan a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Gaida na Batsari, kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye kai tsaye daga birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
Ya Alhamis, shugaban kasar Senegal kuma shugaban kungiyar tarayyar Afirka Macky Sall ya buƙaci kasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga ƙasashen biyu, lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. Farashin hatsi a Afirka, nahiyar mafi talauci a duniya, ya yi tashin goron zabi saboda raguwar fitar da kayayyaki zuwa ƙetare, wanda tasirin yakin ya ta'azzara da sauyin yanayi da kuma haifar da fargabar tarzumar al'umma. Idan har ba a dawo da fitar da alkama daga Ukraine ba, Afirka za ta shiga cikin wani yanayi na tsananin yunwa da ka iya dagula zaman lafiya a nahiyar. Sall ya shaidawa kafafen yaɗa labaran Faransa na France 24 da RFI. Rasha da Ukraine suna samar da kashi 30 cikin 100 na alkama a duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda ɓacewar bayanai daga ƙasar China, wanda wani koma baya ne ga ƙoƙarin da ta kwashe shekaru ana yi na sanin yadda cutar ta fara. Rahoto daga kwamitin ƙwararru na WHO ya ce duk bayanan da ake samu sun nuna cutar coronavirus da ke haddasa COVID-19 mai yiwuwa ta fito ne daga dabbobi watakila jemagu, wanda aka samu irin wannan sakamako ga aikin da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi a baya kan batun a shekarar 2021 wanda ya biyo bayan ziyarar da ta kai kasar China. Bacewar bayanan musamman daga China, inda aka fara samun bullar cutar a watan Disambar 2019, na nufin ba zai yiwu a iya gano ainihin yadda kwayar cutar ta fara yaduwa zuwa ga mutane ba. Abubuwan da aka gano na iya kara haifar da shakkun cewa ta yaya da kuma inda kwayar cutar ta bulla. Za kuma sai shigar da gaggawa cikin yunkurin yin garan bawul ga hukumar ta WHO da matakan gaggawa na lafiyarta, yayin da hukumar ke kokarin tabbatar da kanta bayan shafa shekaru ana shukar yadda take tafiyar da annoba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari kuma mu nufi jihar Barnon, Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da jigilar aikin hajin bana na shekara ta 2022 a garin Maiduguri bayan hana aikin shekaru biyu da suka gabata sakamakon barkewar COVID-19. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
I now have the singular honor and privilege on behalf of His Excellency President Muhammadu Buhari GCBR, clerk of the 2022 Hajj operation in Nigeria, here in Maiduguri, the capital of Borno State.
Shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria kenan ke kaddamar da tashin aikin haji na farko a garin Maiduguri bayan shekara biyu da hana zuwa aikin haji sakamakon COVID-19. Shugaban wanda gwamnatin jihar Borno ya wakilta, Professor Babagana Umar Zulum, ya ce ana sa ran mutane 43,000 ne za su gudanar da wannan aikin na bana da kuma suka fito daga jihohi daban-daban na Najeriya. Kuma a yanzu haka wannan shine kanar da farko da manyanta aikin hajin na bana ke tashi daga garin Maiduguri, tun a baya dai kusan kimanin shekaru 9 da suka gabata an taba kaddamar da irin wannan aikin hajin na bana. Kuma a yanzu haka mutane 546 ne za su tashi daga nan filin jirgin sama da ke nan cikin garin Maiduguri. Tun dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ma manyanta aikin hajin na bana jawabi a madadin shugaban kasa Muhammadu Buhari game abin da ke cewa.
Na farko ina so in yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah halalce mu ya nuna mana wannan ranan, wanda a nan garin Maiduguri ne tashin alhazai na Najeriya gaba daya na bana za su fara tashi. Wannan ya nuna cewa Allah ya fara ba mu sauki, alhamdulillah. Don saboda haka mu ci gaba da roƙon Allah, in Allah ya sa ku tafi lafiya, Allah ya sa a dawo lafiya.
Shi ko shugaban hukuma zaina kasa Alhaji Zikrullah Hassan ga kuma abin da ke cewa.
Today is also memorable because after what seemed like eternity, for the first time in 2 years.
Yace abin tunawa ne bayan ganin bayan wannan annoba, wanda shine karo na farko bayan shekaru biyu da hukumar aikin haji na kasa karkashin shugabanci na ke tura manyanta aikin haji a karo na farko bayan rufe aikin haji har na shekaru biyu da suka gabata sakamakon da cutar COVID-19 ta haifar a kasashe daban-daban na duniya gaba daya. To ko me manyanta aikin haji na bana ke cewa?
Bukar Grema
ina gazo
daga Dambuwa local government.
To gashi an shirya tafiya aikin haji a yau din nan Allah kan.
Na shirya sosai kuma na bi dokokin protocol na COVID-19, kuma mun yi shawarorin daga manya ba mu kuma zai kai dokokin na haji a can. In Allah ya yarda ba za mu saka samu kunya ba.
Ga wani malami na gaba, ya suna malami.
Assalamu alaikum. Alhaji Marubama.
Gashi kana na ganka kana ɗaya daga cikin wanda suka shirya su tafi aikin haji bana ko?
Na'am, ni ne ina cika yana tafiya cikin haji bana.
Ya kake ganin wannan aikin zai gudana?
Alhamdulillah, mun bi dokokin duka lafiya karo. Kuma mun gode Allah yanda an sare duka mun bi, kuma komai ya kare mun ji dadi shi. Kuma yanda an bi sare an yi ba mu taba jin dadi kamar na wannan shekara ba.
Wasu manyata aikin hajin na bana kenan da suka fara tashi daga garin Maiduguri ke bayyana jin dadi sun game da shirye-shiryen aikin hajin na bana. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano, inda wani lauya mai zaman kansa ya gurfanar da gwamnatin jihar gaban babban kotun Kano. Yana kalubalantar tsarin gwamnatin jihar na haramtawa mutane fita daga karfe 7 zuwa 10 na safiyar ranar Asabar din ƙarshen kowane wata, shirin da aka fara tun zamanin mulkin soja. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi komana.
Kamar yadda takardar ƙarar da lauyan mai suna Barista Ibrahim Baba ya gabatarwa kotun ta nuna, waɗanda ake ƙara su ne gwamnan Kano da kwamishinan 'yan sanda na Kano da kwamishinan shari'a kuma Attorney General na Kano da kwamishinan muhalli Kano da kuma ma'aikatar muhalli ta jihar Kano. Barista Ibrahim Baba, wanda ya ƙarin haske dangane da ƙunshin ƙarar, ya ce hana mutane zirga-zirga a cikin waɗannan sa'o'i guda uku tauye haƙƙinsa ne a matsayinsa na ɗan jihar Kano da sauran mutane mazauna jihar Kano. Yana mai cewa matakin ya ci karo da tanar-tanadan ƴancin walwala da kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa ƴan ƙasa da kuma daftarin kare haƙƙin bil'adama na nahiyar Afirka.
Muna so kotu ta tabbatar cewa wannan hana zirga-zirga yawo da walwala daga ƙarfe 7 na safe zuwa ƙarfe 10 na safe na kowane Asabarin ƙarshen wata baya bisa ƙa'ida, baya bisa doka, kuma babu dokar da take ta tabbatar da wannan hakan cewa an keta mana haddi muddin ake hana mu walwala na wannan lokacin. Kotu ta tabbatar da hakan kuma ta hana 'yan sanda da duk wasu hukumomin gwamnati aiwatar da wannan umarni. Mu a bincikenmu kuma a abin da muke gaban kotu domin shi shine babu wata doka a Kano wacce majalisar Kano ta yi ta hana zirga-zirga daga ƙarfe 7 zuwa 10 na safe domin sanitation. Gwamna maganarsa ba za ta zama doka ta majalisa ba.
A cewar barista Ibrahim Baba, akwai bambanci tsakanin tsaftar muhalli da haramta zirga-zirgar jama'a a gari.
Ba kasar da zaka je ka ga an hana wai zirga-zirga saboda tsaftace muhalli. Tsaftace muhalli bai da alaka da hana zirga-zirga. Ai, ita tsaftace muhalli doka ta ce sai ka tsaftace muhalli, kuma in baka yi ba akwai hukuncin da za a yi maka. To amma zirga-zirga babu doka da ta hana zirga-zirga. Sashi na 45 na kundin tsarin mulki ya ce walwala ko yawo ƴancinka ne na ɗan ƙasa, kafin a hana ka sai dai a hana ka ta doka, bata ce ta polisi ko umarni ba.
Yayin da ake sa ran babbar kotun Kano za ta fara sauraron wannan shari'a a ranar 7 ga watan gobe na Yuli a ƙarƙashin jagorancin babban jojin Kano mai shari'a Nura Sagir, al'ummar Kano na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu.
Mutum ma wallahi bai samu lokacin da zai tsaftace mahallinsa ba sai wannan lokaci da mahukunta suka tanadar domin ka zauna ka tsaftace mahallinka, kuma dan lokaci ne kalilin. Amma za mu iya cewa an shiga haƙin dan adam, an takura mai tunda har doka ba ta tanadi ba.
Ni da gaskiya wannan ƙara da wannan lauya ya kai ni tamun daidai, saboda wani lokacin idan za a yi sanitation zaka ga an takura mutane da yawa, wani kafin lokacin da aka diba na a gama sanitation din a fita ya shiga wani hali, wani ma asibiti zai je. A
wannan lauya da ya kai karan nan gaskiya ni bana goyon baya, saboda tsafta cikon addini ce. A tilasta din a yi tsafta, a hana fita din, ni na goyon bayan haka, saboda cikin 'yan mintuna ne an yi an gama.
Gaskiya ina goyon bayan matakin nan nasa, saboda lokuta da dama ranar da ake wannan sanitation din akwai wanda suke zuwa makaranta, wanda suke bar suke zuwa Asabar da Lahadi, su ma wannan abin yana shafar su ta yadda ko abin hawa za su hau, to hakan yakan ja musu makara ko da jaraba suke ko kuma wani abu makamancin haka. Ba goyon bayan wai a cire dokar tsaftar muhalli ba, ina so a tsaftar muhallin, amma dai dokar ta hana fita gaskiya ban goyon bayan ta ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a gaban babbar kotun Kano dangane da wannan al'amari. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwali, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Duk wani al'amari da dan adam ya sanya gaba yana tattare da nasa irin kalubale, kuma hakan nan ya kasance da kungiyar nan ta mata zalla a Nijar, mata da yanayi wanda take fafatukar yaki da sauyin yanayi da talauci ta hanyar shuka itatuwa na gado, a cewar shugabar kungiyar Malama Fatima Ahmadu. A tattaunawar ta da abokiyar aiki Tamar Abari, rashin karfin aljihu ne ke sanya su jan kafa akan ayyukan da suka sanya gaba.
A duniya irin wannan dama mata suna yi, amma he an jajirce kamar waɗanne iri matsaloli kuke huskanta yanzu a wannan kungiya ta ku?
Matsalar da muke huskanta ta hware dai kamar tarishin kuɗin nan ci, tunda ke ban mu da jari dan da hware yanda ka kankawa muka yi $100, $50 muka je muka sayo su rato, muka sayo su aruzuwar abun ban ruwa. To yanzu kun ga inda muna da jari da yanzu har mun hware mashin, yanzu dole ne sai mun je mu samu ɗan kuɗin da zan mu zo mu gyara hailo mu ƙara baza komai a gyara shi. A cikin matsalolin mu akwai wanda muka je muka kai kukan mu ran wanda muke tare da yanzu dai wanda muka ga kamar abu kan hulɗa, kuma ga yanan kuma fara ganin za a shayin mu a waye. Dinga mere mun je mun kai matsaloli na rishin ruwa a jarka muke sa a daidaita sahu a kai mu, yanzu mere za ta ba mu wuri inda za a buɗe mun famfo. Abu kan hulɗa sosai muke so, so muke yi ma da wannan dama da kika ba wanda duk ya ji da Allah a samu mu a kama mu. Muna fata Ubangiji Allah ya kama mu kuma mu samu wanda za su zo su ma su yi ma irin namu, su yi hiye da mu, tunda akwai ƴan uwanmu wanda suke abin jardin su ma za mu rika zuwa wurin waɗannan wanda muka gani duk hanyar da muka san ta gyara ce da za a yi a ci gaba, mu ma muna neman ta, kuma muna so ta wannan hanyar duk mu ma da muke waɗansu ma su ma su yi a haka don a samu a yi yaƙi da gurɓacewar yanayi da kuma talauci. Yanda mata suke fuskantar talauci, kuma ina so matan ka a zamana haka, mu ma kun gani aiki ne wanda za a ce maza ma suke yin shi can baya, to amma a yanzu zamani ya canza, ya kamata yara surtu mata matasa ma da matan da maza ai wannan abin da muke yara ne muke janyowa matasa su zo su kirce mu wuri su gyara mu. A nan ma kuma mun sa yara matasa, nan ma mun samu kamar wani ɗan aiki ne ɗan ƙararrami wanda dai na wuni ɗaya wanda muke samu ba yara, ko da yake abin bai kama mu ba amma muka samu wanda suka kama mu, amma samu wanda zai zo su ce to wannan yaran da kuke sa suna muku aiki mu mun dauki nanin su mu rika ba su koda ni a daidaita sa. To shine kukan da muke muna Allah 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 Ubangiji ya turo mu mu ma dai tunda dai muna da niyya, kuma tsakani da Allah da annabi muke so mu abin masu kama mu. Kinga an muka je muka zauna muna abubuwan nan wanda ta yi karatu a nan wurin makaranta muke, na yanda muke zaune kawai sai a ce to yanzu kowace ta biya karatunta, yara suna can suna dan gyare gyare a nan wurin kuma mun wurin hailo mun nayi ba a san a zauna haka.
A wani bangaren kuma mai nazari da bincike mai zurfi akan al'amuran da suka shafi addini da kimiyya a jihar Kano Najeriya, Ali Abubakar Sadiq, a ci gaba da bayanansa akan husufin watan yace lamari ne da yake kididdige illa abinda ake bukata nazarin masana kimiyyar ilimin wata.
Shi husufi yana faruwa kusan akai-akai, ba abu ne wanda yake daukar tsawon lokaci ba, sai dai kawai da yake kasancewar wani lokaci zaka ga husufin ya faru a wani sashi na duniya bai kuma faru a wani bangare na duniya ba, amma babu maganar cewa wai yana daukar wasu shekaru, domin yanzu shi wannan husufin da muka gani shi ne na farko a wannan shekara. To a cikin wannan shekarar zamu sake ganin husufi guda biyu nan gaba, daga nan zuwa watan October da November zamu ga husufin rana zamu ga na wata, kuma kafin wata da mai na next year ya zagayo za a sake samun wasu husufin guda biyu na rana da wata. Kaga a cikin shekara guda daya mun samu husufi guda biyar, guda uku na wata, guda biyu na rana. Saboda yadda masana suka fahimci yadda duniyoyin nan da wata da rana da sauran taurari suke motsi, an san kowanne duniya ko tauraro inda yake a wani lokaci, don haka ana iya hasashen cewa rana kaza ko watan kaza da karfe kaza da minti kaza ma husufi zai faru. Shi yasa ma shi wannan da muka gani ai kafin a ganshi masana suna ta bayanin cewa ranar kaza za a yi shi kuma suka faɗi awoyin da har da dakika cewa zai yi awa 5 da minti 19 kafin ya wuce. To daga nan zuwa shekara 100 za a iya hasashen wace rana a wani wata a wani minti kusufi zai faru.
To ta yaya ake gane wannan lissafi?
Ba wani abu bane, kamar yadda muka sani duniyar nan tana yin katantanwa guda daya duk bawon awa 24, sannan kuma shi wata yana zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana 29, sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365. To a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannen su yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jera a saitin layi guda daya ake samun husufi ko na rana ko wata. To shi yasa masana suke da hakikar gane cewa wani lokaci ne, wace rana ne, wani wata ne, wace shekara husufi zai faru. Abu ne na lissafi diddiga ce, wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa. Yadda Allah ya halicce su tun fil azal haka suke, babu canji, kullun bigiran da suke bi, babu tsayawa, babu bata lokaci. To don haka kamar tashar jirgin kasa ce, idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo, to in ka tsaya a nan wajen to zaka zo jirgin zai zo ka hau. To kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen su, an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musubi.
A nan za mu karkara shirin yanayi da muhalli a yau, amma idan aka kasance da shirin a mako mai zuwa, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Da Aisha, kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi, yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Russia ke fatan karɓewa, bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin kasar Kyiv. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan tada kayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce, inda aka kashe mutane 40, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke Owo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin kasar, daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi, yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. Har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 32 a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ɗan bindigar sun kai hari ƙauyuka huɗu a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Senegal kuma shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka Macky Sall ya buƙaci ƙasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da kasashen yamma suka kaka ba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga kasashen biyu, lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi ƙarfe 3 agogon Ghana, abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri ciki hadda shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Babangida da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotannin a yanar gizo, sai kuma Salama Abo da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniya mu na yau. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.